Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu ranar lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau zamu fara ne da wasiƙar Hassan Alhaji ko Afogone jihar Nasarawa.
To
yace wai wasu mata wai idan suka haihu so daya kuma ba sa ƙara haihuwa, me yake kawo haka?
To wannan wani lokaci da ikon Allah ne, wadansu matan suka haihu so daya wani lokaci mahaifan ne wani abu ke faruwa, ko kuma ba ma matan kadai ba, wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake,
ko kuma dai Allah ya nufa mace ta dai kawai za ta haifa.
Domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike. Yanci kin san wuraren mu inda mace bata sake haihuwa sai a ce laifin matan ne, amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifin mu ne. Inda wannan ya faru ya kamata a je a bincike sosai.
To malamin ya sake wata tambaya.
To
yace wai mace so nawa ya kamata ta haihu?
Kin san yanda Allah ya halicci, ya halitta Allah. Abin mahaifan mata akwai abubuwa da ake kira kwai mahaifa wanda ke haduwa da mene namiji ino sai ta ciki. To ko wanda ta ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki, to wannan kuma sai iko Allah, ba za mu iya cewa ga yawan ƴaƴan da za ta iya samu ko ba za ta iya samu ba.
Ko kuma so nawa ne za ta haihu, ko kuma kila yana nufin likita ka kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fiddada. Wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa, wasu kuma za su kai har hudu.
To akwai wasu matan suka haihu sau daya, na haifa wani abu kan same ta, wani lokaci in mata haihu din sai an yi aiki sosai dan ya fito, wani lokaci akwai wani abu da ke yaduwa da mahaifar da ɗan wanda ake kira placenta, inda komai ke bi ta ciki, duk matan wannan abin wani ana son wahalar fitar da shi. To duk waɗannan na ta faruwa haka aka ce mace ta daina kawai kada sake haihuwa domin akwai hatsari kwarai da gare ta.
To irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din, in ta haihu me zai same ta?
To nan sai kuma ikon Allah, likitoci za su yi da aiki, kin san komai na Allah ne.
Eh haka ne.
Saboda haka abinda ake cewa shine kawai ta rage hatsarin wani abu ya faru zai karu.
To a saboda haka sai a bata shawara cewa kar ta kara haihuwa.
Eh sai a ce a bata shawara, ko kuma in za ta yi ma ko lokaci dole likita ya rika duban ta, ana auna ta ko lokaci.
To sai kuma wasiƙar Malam Yusuf da ke can NNPC Depo a can Jos Jihar Plateau Nigeria.
To
yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganin sa.
Abin da ke kawo ciwon shawara, akwai abubuwa da ke kawo ciwon shawara. Na farko wani lokaci akwai wasu mutane wanda hantar su. Wani lokaci wani abu ya samu da ita, to wannan yakan sa idan mutum wannan mutum ya samu ciwon shawara, kuma wadansu yara aka haife suna da wannan suma. To akwai wasu ciwuka da suke kamar musamman ciwukan hanta, kuma da wadansu ciwukan jini suka sa wannan ciwon shawara din Hajiya.
To likita, ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara, ko ko akwai bambanci?
Yawanci abinda mutane ke gani duk yanda idon ke canzawa.
Ya wato ya zama kamar ruwan dorawa.
To in ya zama haka shi yasa yawanci abinda ke yawanci mutane da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne Hajiya.
Akwai magani ko?
Inda aka kama da wuri. Aka kama da wuri ana iya magani shi, kuma inda ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah.
To yakan yi tsananin da sai an canza ma mutum hanta?
Eh kamar nan kasashe ya tsanani sai an yi dafin hantar mutum, akan yi a nan kasashen.
An taɓa yi aka yi nasara?
Ana yin nasara, akwai wanda suka yi, ana yi kamar nan inda nake nan, akwai su Emory da su Emory na a kusa da CDC ɗinsu nan, to suna dasa hanta a kowane lokaci.
Amma kafin a dasa hantar nan me ake nema?
To kafin a dasa hantar nan sai an binciki mutum, akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace.
Kuma an samu hantar sai an ga kamar hantar zai dace da jikin mutum kafin a dasa
hantar. Da dace da mutum, abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske.
to kuma kamar yadda kace haka kama da wura na iya warkarwa
inda aka kama da wura na iya taimako mutum ma a warkar da shi kamar yanzu nan ma dan masu irin ciwon hanta din yanzu an samu magani ma ko da ya tsanani din ma ana iya warkar da shi amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan
to Allah ya sauke
amin amin
to likita sai kuma wasiƙar Idris Ahmed tambayoyi guda biyu yayi
to hajiya
yace me ke ka ciwon kakkare ne kuma idan ya kama mutum ne mai maganin sa to da farko me ke kawo wa ne
to abin da ke kawo wannan ciwon abin da zan ce mai abin da ke kawo wannan ciwon shine wurin fata to wajen kumba ko akai fato wani lokaci in dai kaman kumbar ta janye ga baki daya wani lokaci ko wurin aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci wasu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga karkashin kumban sai ta so mu kumburi sai har ya tsaye so mu kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon
to akwai maganin da za a yi
eh akwai maganin da ake yi na farko in dai akwai ruwa sosai a cikin sa akan fitar da ruwa a tace shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake bawa da jama'a kan da mutum hajiya ko da na san mutanen wani lokaci suka amfani da lemon tsami da sauransu ko
eh to lemon tsami mutum ya sa a ciwo ba zafi likita
ah akwai zafi yawanci wannan yawanci mutane ga mutane haka amma abu mafi amfani shi ne ka je wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi
in dai ruwa din aka matse kuma akwai maganin da za a ba mutum ya
din in ba a cire ruwa shi ke yasa yake tsugi din nan
wato ita ma mutum zoji
ita ma sai yana raɗaɗi sosai da zafi sosai
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Abubakar ina ganin kaman ko wasiƙa ta haɗin gwiwa ce ko kuma sunan rinkiya ne Abubakar sannan kuma ya sa Alhaji Usman a can jihar Kebbi Najeriya
to
yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya me ke kawo ciwon baya ne
to akwai abubuwa da yake kawo ciwon baya hajiya
to
na farko wani lokaci waɗansun mu in dai ko muka ɗauki wani abu bai kamata ba muka durƙusa muka ɗauka to yana kawo wannan wani lokaci kuma in muka so manyanta domin yanda jijiyoyin suke na baya ɗin wani lokaci kaman ƙasusuwan bayan sukan gauce duk waɗanda suna kawo ciwon baya hajiya
to kamar in mutum ya ɗauki abu ne da ya fi ƙarfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ya dinga fama da
ciwon ya danganta irin
tsananin ciwon
tsananin ciwon yawanci ana iya in bai tsanani sosai akwai ɗan irin motsa jiki da ake sa mutum ya yi in ya kwanta yanda yake motsa jiki to yakan ƙara ƙarfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka kwarai da gaske
to kamar wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa
to wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki amma wani lokaci waɗannan su ma inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su yi watanni suna yankan taimaka shi ma.
To waɗanda ake in an yi aiki game da ciwon baya nan akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa.
Yawanci inda aka in mutum na da ciwon baya aka yi aiki ana nasara yawanci amma akwai waɗansu ƙalilan wanda ba a iya musu komai.
Sai dai kawai su yi ta shan magani.
Sai dai su ci shan magani ko su yi ta yadda ce motsa jikin nan yadda zai tsinka taimakon su kowane lokaci.
Manyanta ba yi da alaƙa da ciwon baya.
Eh manyanta ma yana kawo shi hajiya.
Wasu san manyanta suna sukan yi fama da ciwon baya.
Eh domin mutum na ta amfani da kasuwa ne da muke jujjuya to yanzu in mutum ya so manyanta bayan shi na ciwo kowane lokaci wannan irin wannan sai dai kawai mutum ya ta motsa jikin mu yana ɗan shan magani akai-akai amma motsa jikin ya fi kyau.
To likita akwai wasu matan da suna da juna biyu suna fama da ciwon baya su kuma fa
eh to wannan in suka haihu wannan yana so ya kan warke nan domin nauyin kan da ke cikin ne ke jan su yake kawo ciwon baya
to mai ciwon baya akwai yana da alaka kaman yanda ko yanda mutum yake kwanciya ko ko akwai hanyoyin da ya kamata mutum ya rika lura da su
eh to yanda mutum ke kwanciya ne yana kawo kuma inda kana ciwon bayan kuma inda kake kwanciya kuma shi ma yana da abin da zai sa ko ya karu ko ya rabu
a saboda haka in mutum zai kwanta a katifa mai karfi kenan
eh mai karfi ko kuma mutum ya kwanta a kasa kawai ka sa tabarma wani lokaci kwanta
to yafi
eh yafi inda kana ciwon baya mai tsanani hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
da wannan wasiƙa
to
da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto
to
shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne
to ai tsagewar baki yanda muka yi magana kamar kwanaki din nan eh to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwa rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi hajiya zai sa baki mutu ya zaki ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai ga ma har yana jini.
To kamar wannan rukunonin ba da ca din ne ko ku akwai wasu rukunonin daban?
To shi wannan tsagewan baki dinnan da ba da ca dinnan su ne musamman suke kawo wannan.
To ashe matsalar ba ga mata kawai ba ke nan?
To na mata in dai mace na ciki in dai nata kamar ya tuna da shi in ta yi juna biyun da yake ƙara fitowa sai ya tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole ka samu waɗannan abubuwan ba haka ba ce ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan hajiya.
To ya yi wata tambayar to ko da yake ka yi bayani wai ana gadon wannan cuta ne?
A'a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi.
To saboda haka ya ce meye magani ko kuma rigakafi?
Rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka je wurin likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu ilimin kimiyya ana iya ɗaukan jininka a ga wani irin rukuno ne ba ka da su a sosai a jikinka. Yanzu ana iya yin wannan za a iya ɗaukan jininka a gwada shi kuma anan ƙasashen cikin awowi kaɗan za a iya ba da gwadawa a tabbatar da me ba ka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba ƙwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka.
Sannan kuma sai likita ya shawarce ka kai kyan abincin da ya
kamata ka ci.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin ku yanzu ko a madadin
Dr. Adam
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to